بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع من يوم نا دوفين القرآن شيني منظر الله صلى الله عليه وسلم a cikin alqur'ani, ma'ana yadda Allah madaukakin sarki yayi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yadda yake magana da shi a cikin alqur'ani. Allah ta'ala yayi magana akan annabawa da manzanni da yawa a cikin alqur'ani, yayi magana akan su, haka kuma yayi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana da shi. Hafali ma dukka alqur'ani magana ake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan mawdu'i muhimmi ne a gare mu, domin bayan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan shine cikar musulunci da cikar imani, a to kuma sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin alqur'ani, yadda Allah ta'ala yayi mana magana a kansa da kuma yadda yake magana da shi, yana da matukar muhimmanci cikin fahimtarmu da wannan addini baki daya, cikin fahimtarmu da faɗan da Allah ta'ala ya aiko mana, cikin fahimtarmu da abin da Allah ta'ala yake so mu yi. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin koyi dukkanin bangarori da kungiyoyi na addinin musulunci. Za mu ga cewa kowa da awarsa shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kowa da awarsa abinda yake akai shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, shine kuma yayi. Ashe shakhsiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da matukar muhimmanci fahimtarta, kuma babu inda za mu fahimce ta da farko, shine kamar cikin alqur'ani, ya Allah yayi magana da shi, ya yake magana akan sa, me yake nufi da shi sallallahu alaihi wa sallama. Babu shakka wannan mawdu'i muhimmi ne cikin fahimtar mu da addini. Abu na farko ɗan uwa, idan muka duba za mu ga wato alqur'ani, wato an gina shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ginin alqur'ani to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka gina shi. Akwai abinda malamai na ilmu tawafil communication suke faɗa cewa duka wata magana da za a yi to tana da anasir, ma'ana duk wani tawafil communication da za a yi yana da anasir guda uku. Element na farko akwai al-murfil, wanda ya aiko maganar, wanda ya yi maganar, da kuma al-mursal ilaihi, wanda aka aika wa maganar ake magana da shi, da kuma ar-risala, shi saƙon, ma'ana akwai sender da receiver da kuma message din. To idan muka ɗauka ba mu ga mursil, wanda yake aiko wa wane ne? Allah madaukakin sarki shi yake aiko da wayin nan, da wa yake magana izuwa ga wa? Izuwa ga mursal ilaihi, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai kuma ar-risala, saƙon da Allah ya aiko wa manzon Allah shine ar-risala, shine alqur'ani. To ashe a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ginin alqur'ani, kamar yadda su malaman ilimin communication suke faɗa cewa waɗannan elementin guda uku idan aka cire ɗaya to za a ce ba ai communication ba, ba ai tawafil ba. To ba zai yi ba ka cire ɗaya daga cikin waɗannan guda uku, ba ce sai wannan ban ce babu shi. Ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ginin alqur'ani, da shi aka gina alqur'ani. Shi yasa wasu malamai suke ganin cewa idan mutum yana karanta alqur'ani wajibi ne ya halarto manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a gabansa, kamar yadda zamu zo a gaba, domin bama'ir pronouns da ake magana da suke komawa zuwa ga muhadab, fakan fafan da ake magana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne. To idan baka halarto yana a gabanka ba, to bancan zai tashi ba yadda ma'ana. Shi yasa suke ganin cewa sai ka halarto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da kai lokacin da kake karanta wannan alqur'ani. Duka wannan yana nuna mana mahimmancin wannan maudu'i a cikin fahimtar mu da alqur'ani da addinin musulunci a baki daya. Yan uwa, wannan maudu'in ya saboda yana da girma, yana da fadi, zai dauke mu kamar halka guda biyu ko ma har zuwa guda uku, domin wato wannan maudu'in musamman a wannan lokacin muhimmi ne, kuma za mu dauko abin ne daga sama, kamar yadda muka dauka cewa duk mas'alar da muka dauka za mu dauko ta ne daga alqur'ani tukunna, sannan mu yi kafa, ma'ana za mu yi top down ne, sai mun dauko alqur'ani mun kalli ya ya kalli wannan abin, yaya ayoyin alqur'ani suka yi magana akan wannan abin, sannan mu yi kafa mu zo wancan hadisai da sira da kuma fahimtocin malamai akai har izuwa ga wannan zamanin namu, da kuma yadda za mu dauki wannan abin mu dabbaka shi a rayuwarmu, ma'ana za mu fara duba mahanga alqur'ani, yaya al'ayoyin alqur'ani suka yi presenting wannan abin. To haka shi ma wannan maudu'i za mu kalli yadda alqur'ani ya yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma yadda yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan alqur'ani a bangare guda daya yana da wani uslubi da yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan uslubi muhimmai ne guda biyu. Na farko, alqur'ani yana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana girmama shi, ya daukaka shi, ya darajta shi, baya da ya tabbatar da bashariyar sa dan adam ne, mutum ne, amma kuma bai daukaka shi fiye da dukkanin mutane, ya daukaka shi fiye da dukkanin annabawa da manzanni, ya daukaka shi fiye da mala'iku, ya daukaka shi, ya daukaka shi har wani lokacin mai karanta alqur'ani ya rikice, waye annabi, waye Allah, ko kuma annabi da Allah nan daya ne, darajar su daya ne, kuma tsayin su daya ne. Wannan ayoyin alqur'ani sun zo da irin wannan uslubi. Wannan ba wani abu yake nuna mana ba sai girma da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma kusancin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko kadan baya nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da Allah, sun yi musharaka da Allah, wa subhanallah, wannan ba shi yake nufi ba, amma abin da yake nuna mana girma da daukaka da kuma kusancin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ayoyin alqur'ani da yawa sun zo da irin wannan uslubin, wanda za mu tattauna su a gaba da izinin Allah. Sannan a bangare na biyu kuma, alqur'ani yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tabbatar da bashariyarsa, sannan kuma kaji yana umartarsa, yana umartarsa yayi abu kaza, yayi abu kaza. Kaji cewa alqur'ani yana Allah ta'ala yana magana da shi, yana umartarsa, wato daga madaukaki izuwa wanda yake a ƙasa sallallahu alaihi wasallama, qur'ani yana umartarsa. Kaji alqur'ani yana masa hani, ya hana shi abu cewa kar kai kaza, kar kai kaza. Alqur'ani yana masa gargadi, idan kai kaza abu kaza zai faru gare ka, idan kai kaza abu kaza zai faru gare ka. Alqur'ani yana masa rarauka, dan me yasa kai kaza, ai ga abin da ya kamata kai, me yasa ba kai kaza ba. Duka alqur'ani zaka ji yabo da wannan uslubin yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana. A wannan uslubin zaka ga shine irin yadda Allah ta'ala yake wa annabawa magana. Zaka ji yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan magana. Har wani lokacin ma zaka ji yabo yana tattauna wasu mas'aloli da zurbi na cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke tabbatar da bashariyarsa, da kuma wato cikin iyalansa, da rayuwarsa, abubuwa da yawa da alakarsa da mutane. Wannan alqur'ani yana da wannan uslubin. To sannan kuma za mu ga yaya wannan uslubin guda biyu suke reflecting a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta'ammuli da waɗannan usluban guda biyu, wancan na farko da kuma wannan na biyu sannan mu kuma wani darasi za mu dauka daga cikin wannan a cikin rayuwarmu wannan usulubi da Allah ta'ala yake mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a cikin alqur'ani a dukkan wannan Allah ne yake magana da shi ma'ana mu ba matsayin mu bane ba a matsayi ne na Allah yake magana da shi da dukkanin waɗannan usuluban to mu shine mu fahimce su mu ga yadda za mu dauki darasi a gare su da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake tafiya akan waɗannan usulubai guda biyu to ɗan uwa anan za mu tsaya sai a halka ta gaba insha Allah za mu ci gaba da wannan magana mu kuma zaqulu ayoyin a cikin alqur'ani na yadda alqur'ani yake bin wannan usulubi da iznin Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh